dandalin wasa na cibiyar tsaye al'adu da ake kira CCFN Jarush kenan da ke nan Yamai a jiya da daddare inda ƴan kallo suka hannara a albarkacin bikin festival na waken salam na mata zalla wanne wasu matasa suka shirya da haɗin gwiwar hukumar OEM ko IOM Musa Muhammad Janti Maman Bashir na kungiyar Plumbi Sahel na daga cikin shikashikan wannan biki
da wannan wasa da muke nan gai saboda a ba mata hanyar dinki su yi magana su faɗa abin da yake damun su faɗa abin da suke so su faɗi yadda suke so su ga rayuwa
galibin matan da suka hawo mambari a wannan wasa ƴan asalin Afirka ta yamma ne cikin su har da wata matashiya ƴar Najeriya Faith Oche wacce ta bayyana cewa halin talaucin da ta tsinci kanta ciki sakamakon rasuwar mahaifanta da tsohon da ya nakasa kakarta su ne suka tusa mata ra'ayin zuwa cirani sai dai bayan ratsa biranen Zandar da Agadez wannan mafarki ya dusa she in jita
when I was 3 years I lost my mom and my dad so I grew up with my grandmother she take care of me when I grow up she come old I even walk pure water on the street
tashin hankalin da aka yi fama da shi a kasashe irin su jamhuriyar Afirka ta tsakiya yayin sanadiyar ficewar ƴan ƙasa da dama zuwa wasu kasashe makwabta kamar wannan mata da ta buƙaci in saka sunanta
gabana an kashe ƴar yayata an yanka ta da mijinta da yayan babana duk an kashe su a gaban mu kowa guduwa tsirarren shi kawai yake shine ni kuma naje akwai ambasadin Nigeria a can shine suka dauke mu suka kai mu Nigeria to daga Abuja ka dauko mu aka kawo mu Kano saboda nace muku eh ni ƴar Kano ne kawai don in tsira da raina ban san ya zan yi ba kuma ban san kowa a Kano ba
wata ƴar kasar Cameroon Venerant Gongoi da ta ratsa kasashen Chadi da Libya a kokarinta na zuwa kasar Jamus ta bayyana cewa sabanin da ya taso a tsakaninta da wasu kanninta maza ne yasa ta gudu daga gida domin ta kubutar da rayuwarta daga barazanar kisa saboda ta ki saka hannu akan wata takardar sayar da gidan da suke ciki to sai dai a cewar ta wannan biki yasa ta amayar da abubuwan da suka yi miki a zuciyarta shekara da shekaru
sama buku sulaje buku buku ne Je remercie vraiment le Seigneur pour ça.
Bikin wanne shine karan farko da ake shirye makamancin sa a Niger ya karaba waɗannan mata da lambobin yabo yayin da ɗaya bangare kungiyar ta Plumbi Sahel ta fara horar da ɗalibai ƴan matan makarantun secondary da nufin karantar da su hikimomin tsara waƙen Islam ta yadda za su yi amfani da wannan hanya don fallasa dukkan wani yunkurin gallazawar da za su yi katarinsa a nan gaba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Yeah, you get a lot of love.